أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata, insha Allah. Wannan darasin zai shahi kenan abin da yake da dangantaka da sabubba na gururi. Mun yi bayanin ma'anan gururi, mun yi bayanin hakikanin sa, mun yi bayanin mahangan Alkur'ani mai girma da kuma hadisan musulunci dangane da abin da ya shahi gururi. Cikin wannan darasin insha Allah za mu yi bayanin abin da ya shahi sabubba, wata ababen da suke ingiza mutum ya kasance ya sifantu da wannan mummunan sifa. Yana cewa min asbabi gururil usat والفساق من المسلمين وظنهم أن الله تعالى كريم ورحمته واسعة ونعمته شاملة وأين معاصي العباد في جنب بحار رحمته كنن ينا دقى تشكين أبن دا يرو أدى ما أبو تاس أبو حكا ننكم ينا دقى تشكين أبن دا يرو أدى فاسقي ونسكي هتاك القشم أمنا الله سبحانه وتعالى دقى تشكين مسلمي shine suna zato akan cewa Allah subhanahu wata'ala mai karamci ne, Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne, Allah subhanahu wata'ala rahamar shi tana da yalwa, hakanan kuma ni'ima Allah subhanahu wata'ala ta mamaye komai da komai. Irin wannan mafahim wanda suke dauke da shi a cikin tunanin su, irin wannan tunanin wanda suke dauke da shi shine ya kai su ga wannan mummunan sifa din ta gururi. Hade ya kasance suka rudu da rahama ta Allah subhanahu wataala, suka rudu da ni'ima ta Allah subhanahu wataala ganin cewa tana da yalwa kuma ta ga mai komai da komai. Wannan al'amarin haka yake, amma da sharadi lazumi kasance mutun ya kiyaye waɗannan sharuɗa din. Rahama Allah subhanahu wata'ala kamin ta ma mai mutum yana buƙatar mutum ya sanya kanshi a cikin amma a radikin rahama na Allah subhanahu wata'ala. Baiwa ya kasance kana son ka samu kanka a cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai ma rahama, alhali wuraren da kake zuwa ba wuraren rahama bane. Wasu mutane zaka suna ce Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'ima, Allah subhanahu wata'ala ya mana rahama. Ai rahama Allah subhanahu wata'ala tana da yalwa. Ai rahama Allah subhanahu wata'ala ta ga mai komai da komai. Wannan al'amarin haka yake. Amma in kana buƙatar rahama zaka je ne inda rahama take. Mutum da yake buƙatar ya samu zahin rana, lazim sai ya hito waje ya kasance babu wani abu tsakanin shi da rana. Sai ya samu zahin rana. Hakanan mutum da yake buƙatar ya zamanto ya ji sanyi, a lokacin sanyi bai buƙatar ya zamanto ya je ɗaki ya kunna abinda zai duma ma kansa. Yana buƙatar ya zamanto ya samu kansa ne a waje sai zamanto ya je wannan sanyi din. Kenan rahama ita ma haka ta kasance. Duk lokacin da kake buƙatar ka samu rahama, to akwai wuraren da za a samu rahama. Akwai masallataiya, akwai makarantu na addini, akwai wuraren hidima da kuma taimako ga bayan Allah subhanahu wata'ala, da wurare masu tsarki wanda ya kamata ya kasance mutum ya ziyarta. Nan ne rahama Allah subhanahu wata'ala take. Kinin sai mutum ya aza kanshi a irin wannan wurare, sai ya ji a irin wannan wuraren zai kasance ya samu rahama din. Rahama ba ta zuwa ta same shi haka nan kawai. Kinin da sharadi. Wa ba'dhum yaghtarru aidan bi salahi aba'ihim. Wasu kuma suna ganin cewa iyayensu mutanen ƙwarai ne, saboda haka kuma yanda za ta kasance kawai za su samu ceto. Wannan shi ma ruɗi ne. Mutum ya ruɗu kenan da iyayensa su sun wahala, sun yi aiki, sun bi Allah subhanahu wata'ala. kai ka sa mu Allah subhanahu wata'ala ka ce kuma kana neman ceton su kana neman albarkacin su wannan ba ya yi wa kenan kai ma zaka yi aiki ne irin yanda suka yi aiki sai zaman to ka samu rahama Allah subhanahu wata'ala ka tirari ba'd as-sada ala mukhalafatihim li sirati ajdadihim at-tahirin kamar yadda muke ganin wasu mutane ana kiran su sharifai ko kuma sadat wanda su zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne saboda suna ganin kenan su za su samu ceton kakansu ko kuma zuriyar ahlul bait ne alaihi wasallam suna ganin su za su samu ceton kakanninsu masu tsarki saboda haka sai su rika sabon Allah subhanahu wataala shi ma wannan ba mahuta bane shi wanda kake neman ceton sa ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to ina ga kai wanda kai ba za ka cece wani bane kai kana neman ceto ne wato mutum da yake ya kamata ya zamanto an neme ceton shi shi kankan shi ya bi Allah subhanahu wataala to kai kafi shi daraja ne kafi shi dokaka ne a wurin Allah subhanahu wataala da kai zaka sa amma Allah subhanahu wataala kai abin da kaga dama sannan kace kana neman ceton shi wannan bai daidai da hankali ba kenan shi yasa ma muke ganin mutanen da suka rudu suna da karancin hankali kamar da ya wuce cikin hadisi da muka karanta na Imam Ali alayhi salam ce bayan da zaka yi ka samu wanda yake da hankali kuma ya kasance rudadde waƙan wannan alamarin haka yake baiwa ka ce kana son rahama Allah subhanahu wataala kana son ni'ima Allah subhanahu wataala ko ka ce kana neman ceton kakanninka alhali kai baka bin hanyar da suka bi baka aiki irin wanda suka yi hakanan baka aza kanka a mabijira na rahama na Allah subhanahu wataala ko kuma ni'ima na Allah subhanahu wataala kenan wannan kenan muna iya ganin shi a matsayin sababi daga cikin sababa wanda suke ingiza mutum ya zamanto ya sifantu da wannan mummuna sifa ta gururi shine kenan ya kasance mutum ya rudu da rahama da kuma ni'ima ta Allah subhanahu wataala kasantuwanta tana da yalwa kuma ta game komai da komai ko kuma mutum ya zamanto ya rudu da wasu bayan Allah subhanahu wataala kaman babannin shi wanda suka kasance mutanen kware waliyan Allah subhanahu wataala yace yana neman ceton su ko kuma annabawa ko kuma ahlul bait alaihi wassalam ya kasance mutum ya rudu da su yaga cewa za su cece shi ya ci gaba da sabo wannan rudani ne kuma ba abin da zai kai ga mutum sai mahallaka saboda waɗanda kake ganin cewa zaka nemi ceton su mutanen kware ne me yasa kai ba zaka bi hanyar su ba zaka yi koyi da su ba kenan wannan yana da kyau kasance mutum ya sani kuma shin da mai litta yake cewa lakin li ya'lama kullu ulaika anna gururuhum laysa raja'an mamduhan yana buƙatar su sani duk wannan raja'in nasu da suke na kwaɗayin cewa za su samu rahama Allah subhanahu wataala za su samu ni'ima Allah subhanahu wataala za su samu albarkatan kakannin su ko babannin su wannan ba kwaɗayi bane wanda ya kasance abin yaba ma ba abin yabo bane ba abin nema bane bal huwa tamannin mazmum ce ba haka ba wannan abin guri ne wannan guri ne wanda yake abin kyama abin zargi saboda ya kamata ya kasance kenan kai kai koyi ne da bayan Allah subhanahu wataala ba ka lalace ba ka ce kuma kana fatan ya zamanto ka samu ceton su kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut ke cewa mutun da ya kasance mai wayo ma'abucin hankali shine mutunin da ya kankan da kansa ya tarbiyantar da kansa ya gyara kansa kyauta ta dabi'un kansa ko ya kasance ma'abucin addini wa amila lima ba'da almaut hakanan kuma yi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa don saboda rayuwar ranar tashin alkiyama wal ahmak man ittaba'a nafsahu hawaha shi kuma mutun da ya kasance wawa marasa hankali shine mutun da ya bi ya ibi batun zuciyar shi ta kasance ta bi kenan son ranta mutumin da ya bi son abinda zuciyar shi take so mutum da ya bi son ransa wa tamanna ala Allah sannan kuma sai ya zamanto yana guri akan Allah subhanahu wataala shi bai yi addini ba bai addinantu ba saboda haka ya kasance yana bin son ransa ne a lokaci guda kuma yana fatan ya zamanto ya samu abin da ke wurin Allah subhanahu wataala. Wannan bayyawa kenan za ka yi aiki ne saboda abin da yake bayan mutuwa, sannan sai ke fatan Allah subhanahu wataala ya baka falalan shi da kuma rahama shi, sai Allah subhanahu wataala ya baka yadda abin da kai kaman da yake Allah subhanahu wataala ya kan ba bayansa yadda abin da suka kasance, kaman da yake wala najjannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Allah subhanahu wataala ya kan saka bayansa yadda abin da suka kasance suna aikatawa. Saboda kenan fa innar raja'a la yanfaku anil amal, shi kwadayi da kuma gurin kyaukyansa kamar Qur'an tashin alkiyama wannan bai rabuwa da aiki, ko da yaushe yana tare da aiki ne. Kai aiki sai ka samu rahman Allah subhanahu wataala, kai aiki sai ka samu falalan Allah subhanahu wataala, kai aiki sannan kai guri. Kenan izman raja shay'an talabahu, saboda me? Saboda duk wanda ya kwadayin wani abu ya kamata ya zamanto ya neme shi ne. Kana bukatan ruwa zaka je ka nemi ruwa ne, kana bukatan abinci zaka je ka nemi abinci, kana bukatan ka zama malami ka sai ka je ka nemi ilimi. Wannan kenan yana nuna wannan shine abin da yake ma'qul, shine abin da yake daidai da hankali. Wa man khafa shay'an haraba minhu, haka nan duk wanda yaji tsoron wani abu zai nisance shi ne. Kana jin tsoron wuta zaka nisanci ayyukan da su kai ka wuta, kana jin tsoron zaki zaka nisance shi, kana jin tsoron yan fashi zaka nisanci hanyar da suke. Wa man raja rahmatullah, wanda kuma yayi kwadayin rahmatu Allah subhanahu wataala, wa huwa lam yu'min, alhali shi bai imani da Allah subhanahu wataala ba. Aw amana wa lam yatrukul ma'asi, ko kuma yayi imani amma bai nisance saban Allah subhanahu wataala ba, yace yayi imani amma amaliyan yana saban Allah subhanahu wataala. Aw tarakaha, ko kuma yayi imani ya bar saban Allah subhanahu wataala amma wa lam ya'mal salihan, bai aikata aiki na kwarai ba, shi ma ba zai hidda shi ba. Fa huwa magrurun jahil, wannan ya kasance rudadde ne kuma jahili ne, saboda imani da kyaukyawan aiki da nisantan miyagun ayyuka shine zai sa mutun cikin aljanna, shine zai kai shi ga rahmat Allah subhanahu wataala, ba kai dai ba ka bar daya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, cikin suratul baqara aya ta 218. Allah subhanahu wataala yace waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira saboda Allah, kuma suka yi jihadi cikin tafarkin Allah subhanahu wataala, to waɗannan mutane sune suke kwadayin rahama Allah subhanahu wataala. Kaga kenan kwadayin rahama ta Allah subhanahu wataala cikin ta akwai imani da Allah subhanahu wataala, akwai aiki hijira kenan mutum ya kaurace mu saban Allah subhanahu wataala, akwai jihadi cikin tafarkin sa, kyaukyawan aiki kenan. Wannan shine za su wafara wa mutum rahama ta Allah subhanahu wataala. Sannan yana cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a, babu abin da mutum yake da shi sai abin da ya aikata. Duk abin da ka aikata sakamakon abin da, duk abin da ka samu sakamakon abin da ka aikata ne. Allah subhanahu wataala bai saka ma mutum ranar tashin kiyama sai abin da ya aikata. In khairan fa khair wa in sharran fa shar, in alkhairi ne ga alkhairi, in kuma sharri ne ga sharri. Wa anna sa'yahu sawfa yura, haka nan kuma da sannu zai za a gwada masa aikin da ya kasance ya aikata, sa'ayin da inna alkhairi ne zai gani na sharri ne zai gani, kamar da zuwa cikin suratul najm aya ta 39 zuwa ta 40. Hakanan yazo cikin hadisi, yazo cikin aya ani mai girma a cikin suratul mudaththir aya ta 38. Allah subhanahu wataala ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai da abin da ta aikata ta kasance kenan za ta dauke nauyin shi, tana jingina akan wannan aiki din. Saboda haka kenan mutum baya da sai abin da ya aikata, aiki shine muhimmi, kai aiki sai kai fatan rahama na Allah subhanahu wataala, kai fatan falala na Allah subhanahu wataala. Saboda kenan wa man zama annahu yanju bi taqwa abihi, wanda yake zaton cewa shi zai samu tsira da tsoron Allah baban shi, kana kaman za'ama annahu yashba bi akli abihi, kan mutun da ya kasance zai zaton cewa shi idan baban shi ya ci abinci saboda haka shi ya koshi, don wani ya ci abinci kai ba za ka koshi bululu, kana bukatan ka ci abinci. Saboda kenan fala yujza walidun an walidihi shay'a, hakanan ba za a saka ma watan an walidi Hisham ba za a saka ma mahaifi ba daga nansa wani abu saboda kenan kowa yana dauki da aikin shi aikin da dai ba zai shiga uba ba aikin da uba yayi ba zai shiga da ba saboda haka sai aikin da mutun yayi saboda kanshi sai zaman to Allah subhanahu wataala ya bashi daraja akan wannan Allah subhanahu wataala ya bashi rahama akan wannan a lokacin kuma ya cancance zaman to ya roki Allah subhanahu wataala saboda kenan zamu iya ganin asbabu din da suke ingiza mutun ya zaman to ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala ya sifanta da wannan mummunan sifa ta gururi ita ce a kodayaushe kasance yana gurin abinda kakannin shi ko babannin shi suka aikata hali shi bai aikata aikin kwarai ba ko kuma ya kasance ya rudu da rahama ta Allah subhanahu wataala ko kuma ni'ima ta Allah subhanahu wataala ya zamanto ya ci gaba da sabon shi wannan kenan ba mahuta bane wannan ba abu ne wanda yake mamduhi ba kenan Allah subhanahu wataala muna roƙon sa ya kasance ya kare mu da wannan mummunan sifa ya kuma sanya mu cikin bayan sa muna garta wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin